لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايهك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم ودساك سادوا وانا مسلاتي من البركة مسلاتي الإمام البخاري لكينا ريجي الزاكي وانا يمتشينا لاربا دلن الخميس يو 25 قوتم الربيع الثاني hijirar annabi sallallahu alaihi wa sallama 1440 kuma wanda yake daidai da 2 ga watan 1 shekarar miladiya ta 2019 a wannan majalisi wanda muke karatu a cikin littafin nan mai suna al-wabilus sayyib wa rafi'ul kalim at-tayyib na babban malamin nan mashhuri shamsuddin abu abdullah muhammad ابن أبي بكر ابن أبي ابن القيم الجوزية رحمه الله تعالى. آمين. وأنا شيء ذا سمنا نا نريد بقي أشكي وانا للتافي. نظام تاشي فصلي نقوم شابير. الفصل الخامس عشر الفصل الخامس عشر في ذكر الصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فصلي نقوم شابير. Da yake magana akan salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam to bayan yayi maganar tahiyya a sallah shine at-tashahhud to sai ka maganar salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama wannan yana daga cikin abinda aka shar'anta wa mai sallah a cikin tahiyarsa bayan ya kai karshen tahiyya yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sannan kuma ya roki Allah abinda yake da bukata salati ga annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin sallah wani abu ne da malamai suka yi sabani game da wajibcin sa da yawa daga cikin malamai ko mafi yawancin malamai sun tafi akan cewa ba wajibi bane sunna ne ba wajibi bane sunna ne cewa mutum yayi abinan sunna ce mutum yayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin tahiyyarsa kuma sun tafi akan sunniyarsa fi tashahhud al-akhir tahiyya ta karshe ba ta farko ba wasu daga cikin malamai sun tafi akan wajibcin sa sun tafi akan cewa wajibi ne musamman Imam Shafi'i ya tafi akan cewa wajibi ne a tahiyya ta karshe a tahiyya ta farko sunna ne amma tahiyyar karshe wajibi ne sun yazo da salati ga annabi sallallahu alaihi wa sallam wannan kauli an jingina shi zuwa ga Abu Mas'ud al-Ansari ko al-Badri cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam amma isnadin bai inganta zuwa gare shi ba kamar da aka jingina shi har ila yau zuwa ga Abdullahi dan Umar wanda shi ma bai inganta ba an jingina shi zuwa ga an samu ruwaya biyu daga Ishaq ibn Rahuya game da wajabcinsa ko rashin wajabcinsa ko inda aka tambaye shi ya ce idan mutum yayi ya bar shi da gangan to zai sake sallah amma da kuskure ne to sallah sa ta yi Imam Ahmad shi ma akwai ruwayoyi guda biyu da aka rawaito daga wajensa game da wajabcinsa wata ruwayar yana ga ba wajibi bane wata ruwayar kuma ya nasanta cewa wajibi ne amma magana dai mafi inganci shine babu wani dalili mai ƙarfi wanda yake tabbatar da wajibcin yake tabbatar da cewa wajibin ne abinda waɗanda suka tafi kan wajibci suka yi hujja da shi shine annabi sallallahu alaihi wa sallama an tambaye shi game da cewa sahabai sun tambaye shi kamar cewa sun san yadda ake masa sallama kamar yadda yake nan a cikin hadisin Ka'b ibn Ujra da kuma ina jin hadisin hadisin Abi Mas'ud al-Ansari da ke karshe ke sha wassalamu kama alimtu ce to an tambaye shi ya sun ce mun san yadda ake maka sallama amma ba mun san yadda ake maka salati ba sai ya ce qulu allahumma salli ala muhammad suka ce to kaga anan umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya bayar umarninsa kuma ya kamata ya zama yana nuna wajibi amma ba haka bane in umarni ya zo fi siyaqi su'al la yadullu ala alwujub wannan tambaya suka yi me za su ce annabi ce ga abin da za ku ce ba daidai yake da a ce tun a farko ya yi musu umarni ba saboda haka wannan shi kansa yana abin nan wasu suka ce to ai tun da assalam din da ake a cikin tahiyya mun ce tahiyyar wajibi ce to kuma gashi sun ce kaifa nusallimu alayka fa kaifa nusalli alayka to ya kamata ya zama shi ma salatin wajibi ne tunda sun hada shi da batun sallama sallamar nan kuma tana cikin tahiyya tahiyyar nan kuma kun yarda cewa wajibi ce wato wannan ga masu cewa wajibi ce domin wasu daga cikin malami ba sa ganin wujubinta amma dai tahiyya dukkan ta abin ta farko kamar yadda muka faɗa ta farko wajibi ce amma idan aka yi mantuwa ba a yi ta ba to ana yin sujjadar sahwu za ta zama madadinta makofinta amma ta ƙarshe rukuni ce zai yi baka yi sallah babu tahiyya a ƙarshenta wanda shine wannan kauli rajihi to suka ce tunda an faɗi haka to ya kamata ya kasance ya nuna wajibi sannan kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yi to tunda yana yi ya kamata a fahimci cewa wajibi ne a yi kasancewar annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi abu a sallah ba shi ke nuna wajibinsa ba abin da yake nunawa shi da abin nan sunna ne idan mutum ya yi shi ya zo da wani abu na kamala a cikin sallarsa wanda zai dara wanda bai yi irinsa ba lada kan wannan sallah amma ba zai nuna wajibi ba abinda zai nuna wajibi shine idan ka samu nassi sarihi wanda yake nuna wajibi ko kuma umarni wanda babu wasu qara'in da suke nuna cewa umarnin ba na wajibi bane haka magana dai mafi inganci ita ce maganar jumhurin malamai kan cewa ba wajibi bane saboda haka mutum zai yi to a sahiyar farko ko a tahiyar karshe da yawa daga cikin malamai suna cewa tahiyar karshe wasu suna cewa har tahiyar farko tama mutum zai yi suna rinjayar da wannan cewa tunda dai an yi maganar cewa a tahiyya ne to bai kamata ya zama a tahiyar farko abin nan karshe ba tunda duk tahiyar farko da ta karshe duk sunanta tahiyya to idan an ce as-salati a cikin tahiyya to ya kamata mu fahimci duka tahiyyar guda biyu ake nufi ba ɗaya ba in muka ce ta farko ta biyu ake nufi ban ta farko to me dalilin mu na tokaci tahiyyar farko din satin da ya wuce mun yi magana akan wannan matsala kawo hadisai na Annabi sallallahu alaihi wasallam musamman hadisin Abdullahi dan Mas'ud ke cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam in ya zauna a binne din farko kamar yana kan garwashi wato yana nuna takhfifin zaman sa da cewa wasu suna raunana hadisin saboda ruwayar Abu Ubaida ce Abu Ubaida ibn Abdullah daga babansa Abdullahi bin Mas'ud cewa bai ji daga babansa ba na'am bai da sama'i daga babansa da yawa da cikin malamai sun faɗi cewa bai ji komai daga babansa ba amma nuska ce ya samu bujada ce shi yasa wasu da yawa daga cikin malamai suke hassana wannan ruwayar kamar Tirmidhi yana hassanata Ibn Rajab Al-Hanbali a cikin littafin sa Fathul Bari ya yi magana akan wannan cewa Abu Ubaida na farko dai malami ne kuma sannan wannan hadisai ne na mahaifinsa saboda haka shi zai fi kowa sanin abin da ya tabbata daga mahaifinsa da wanda bai tabbata ba to shi ma yana tafiya akan cewa wannan intifa'in ba zai zama illa ba magana mafi inganci shi ne ta abin da salatin ya kasance a raka'ar ƙarshe idan mutum ya yi a ta farko fala ba su babu laifi kuma wannan ba zai cutar da sallarsa ba sigogi daban-daban sun zo daga annabi sallallahu alaihi wasallama na salati gare shi kamar da ya koya wa sahabbansa da kuma wasu sigogi da aka samu masu yawa daga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama mafi kololuwar lissafin da aka yi na salatan da aka rawaito daga annabi sallallahu alaihi wasallama da wanda aka samu daga sahabbai shine abinda wannan ya kawo Siddiq Hassan Khan a cikin littafin sa Nuzulul Abrar ya kawo kusan ya ambaci 30 ne to amma ana cewa sun kai wajen 48 sigogi daban-daban zaka samu da sahabbai da kuma tabi'ai da kuma atba'ut tabi'ina a daga cikin 48 36 an dangana su zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wa sallama sannan sauran kuma zuwa ga sahabbai da tabi'ai to amma a cikin su akwai wanda sun tabbata akwai kuma da yawa wanda basu tabbata ba ko wanda sun inganta amma da dama daga cikin su basu inganta ba waɗanda suka inganta sun wadatar sun kunshi dukkan abin da ake bukata saboda koda an watsar da waɗanda basu inganta ba za a samu wani gibi ba abin da yazo a cikin ingantaccin a cikin sa akwai wadatuwa babu abin da ba a ambato a cikin sa ba saboda sahihan sun fi sannan kuma wani lokaci wajen lissafin adadin ma wani lokaci hadisi ɗaya ne amma ya zo ta hanyoyi daban-daban a wani gurin ya zo da ƙari a wani gurin kuma ya zo wato da ragi wani gurin ya zo cikakke wani kuma ya zo a takaice to su masu lissafi sai suka lissafa wanda akan siga ce da kuma ba siga ba ce kana ya haɗe su su zama salati ne guda ɗaya musamman ma idan sahabi guda ya rawaito wannan salati kamar salatin da za mu karanta na Ka'ab ibn Ujra za mu ga a nan ya kawo shi da wata da siga amma akwai wani ƙari da ya zo a wani guri cikin Sahih Bukhari ɗin inda nan wannan bai kashi a nan ba saboda haka ɗaukan wannan a matsayin sigogi mabambanta shi kansa wani wahabi ne saboda haka ɗauka cewa masu ruwaya su suke ruwaito shi wani ya kawo shi complete wani kuma ya kashi da rage wani abu daga cikinsa saboda haka in ka tashi kai kuma za ka haɗa dukkan ruwayoyin ne sai ka tattara su guri ɗaya sai su baka cikakken siga kamar yadda Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya yi a cikin littafin Sifatu Salatin Nabi sallallahu alaihi wa sallama saboda ya bi ruwayoyin ya tattara su ya kuma haɗa su da sigogin suka fito a cikakku a siga ta farko da ya ambata a nan Sheikh Nasiruddin Al-Albani a cikin Sifatu Salatin Nabi ya ambaci sigogi bakwai ya ambaci sigogi bakwai a nan za mu ga ya ambata mana sigogi guda hudu ingantattu sai kuma athar guda ɗaya na Abdullahi ɗan Mas'ud wanda shi kuma akwai magana a kansa يأتي في الصحيحين عن كعب بن عجرة رضي الله عنه قال خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقلنا يا رسول الله كعب بن عجرة شيء كبار ونا حديثي وانا يجي حديث عند قوجن سنة عبد الرحمن ابن أبي ليلى وانا لقى شكين صحبان النبي تابعان تابعي الماجرين صحبان النبي صلى الله عليه وسلم شيء سنة تالدى كعب ابن عجرة سيكي تشابنا يمكا كوتا ba zan yi maka wata kyauta ba daga abin da naji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam sai ce bala ina bukata to shine sai ya gaya masa wannan hadisi yake cewa mun kharaja alaina rasulullah sallallahu alaihi wasallam karana Annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito gare mu fa qulna sai muka ce ya rasulullah ya manzon Allah qad arafna kayfa nusallimu alayka mun dai san yadda zamu yi maka sallama sai assalamu alal nabi wani mun sani tunda daman can suna yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam sallama ko dai a cikin sallar su ko kuma a wajen sallar su sun sanya ake masa sallama fa kaifa nusalli alayka to ya zame maka salati shi dai Allah ya umarce mu da mu maka salati inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima sai ya ku wadanda suka yi imani ku yi masa salati ku yi masa sallama ce to mun sanya zame maka sallama to shi salatin ya zame maka قال سيدنا بيتي قولوا سيكوتي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد فضام قاع نن أولا سيقر دك بابو أنبتا إبراهيم سي آل إبراهيم دك بولا لن بنابيو أما abin nan a cikin Sahih Bukhari akwai inda yazo da ambaton abinan Ibrahim din da zama kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid wurare biyu a cikin Sahih Bukhari yazo da wannan sigar kaga shi ruwaya cikakkiya ce akwai shi a haka yake kuma a cikin Musnad Imam Ahmad saboda kaga ba siga biyu bace kuskure ne ka dauka siga biyu ce kace akwai mai Ibrahim a ciki da kuma wanda babu Ibrahim a ciki siga ɗaya ce saboda hadisi guda ne hadisin Ka'ab ibn Ujra yana gaya wa Abdurrahman ibn Abi Layla ce ba zan maka kyauta ba yace na'am ina bukata ce to ga abin da naji daga Annabi sallallahu alaihi wasallam saboda abin da ya faru sau ɗaya yake kuma gaya masa yadda ya faru saboda haka bai kamata a dauke shi a matsayin siga guda biyu ba siga guda ɗaya ce illa iyaka a wani gurin ya zo da rage Ibrahim wani gurin kuma ya zo da ambatansa wanda shi ne cikakke saboda haka wannan ita ce siga ta farko take cikakkiya ta kunshi salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam a siga ta biyu ita ce ya kawo daga Abu Humayd As-Sa'idi Abu Humayd As-Sa'idi radiyallahu ta'ala anhu shi ma riwaya ce tana cikin sahihaini tana cikin sahih al-Bukhari tana cikin sahih Muslim tana cikin muwatta na Imam Malik da Sunan Abi Dawud da Sunan An-Nasa'i da Ibn Majah haka nan tana cikin Musnad Imam Ahmad tafai da dama hadisin Abu Humayd As-Sa'idi annahum qalu ya Rasulullah annahum su ina nufin sahabbai sun ce ya ma'aikin Allah kaifa nusalli alayka ta yaya zamu maka salati qala sai yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidum majid wannan ita haka sigar take a gurin waɗanda suka rawaito hadisin gaba ɗaya daga cikin waɗanda muka ambata to babu ambatan Ibrahim a cikin ruwayar sai sigar ta uku ita ce sigar Abu Mas'ud Al-Ansari ruwayar Abu Mas'ud Al-Ansari wanda ita kuma Imam Muslim ya rawaito ta haka nan Imam Malik ya rawaito da Nasa'i da Tirmidhi da kuma Ad-Darimi duk su ruwaito wannan siga wannan hadisi na Abu Mas'ud Al-Ansari kala yace atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fi majlis Sa'd ibn Ubada cha Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya same mu muna zaune a majlisar Sa'd ibn Ubada fa qala lahu Bashir ibn Sa'd sai Bashir ibn Sa'd Al-Ansari sai yake cewa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam amarna Allahu an nusalli alayka ya Rasulullah Allah yayi mana umarni ne maka salati ya manzon Allah fa kaifa nusalli alayka to yaya zamu maka wannan salati kala sai yace fa sakata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yayi shiru hatta tamannaina annahu lam yas'alhu har sai da muka yi burin ina ma bai tambaye shi ba ina ma bai tambayar ba thumma qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam daga nan sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace qulu ku ce allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid ce wassalamu kama qad alimtum ma sallama kama yadda kuka sani wannan ita ce siga ta biyu a cikin ruwayar Malik da kuma Tirmidhi da Darimi akwai kari a inda yake cewa Allahumma salli ala Muhammad annabiyyul ummi akwai karin annabiyyul ummi a cikin ruwayar Imam Malik da ta Tirmidhi da kuma ruwayar Darimi akwai karin annabiyyul ummi haka nan inda yake wa barik ala Muhammad ki akwai karin annabiyul ummi wa barik ala muhammadin nabiyul ummi wa ala ali muhammad kaga wannan zama ruwaya guda ɗaya ce. A wasu wajen lissafi sukan iya sa ta siga biyu kowace bai cin gashin kanta, sai su ambaci sigar da take da annabiyul ummi a matsayin siga mai zaman kanta, sai kuma sigar da babu annabiyul ummi a matsayin siga mai cin gashin kanta, wanda kuma wannan kuskure ne. Hadisi ne guda ɗaya, saboda wani ya zo da ƙarin da babu a wani wuri, saboda sai a haɗa wannan ƙarin a inda mahallinsa, sai a tashi sigar cikakkiya. Saboda wannan siga yadda take, Allahumma salli ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Wassalamu kama qad alimtum, wannan wassalamu kama qad alimtum baya ciki dan kawai dauka cewa har da shi ake fara. Eh, salatin yana karewa zuwa ga innaka hamidun majid. Akwai hadisin wani daga cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da ambaci sunansa, barwayarsa tana cikin musnad Imam Ahmad, wanda shi kuma yake cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala ali Ibrahim innaka hamidun majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ahli baitihi wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidun majid. Kana ma riwaya ce sahihiya, tana cikin musnad Imam Ahmad, an rajulin min ashabin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam, tun sunan sahabin ba. Akwai riwayar Talha ibn Ubaydillah radiyallahu anhu, wanda Imam Ahmad da Nasa'i da At-Tahawi a cikin littafin sa Sharh Ma'ani al-Athar rusulwaito shi da sanadi sahihi, sanadi ala shart ash-shaytain, yana cewa Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid, wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Amma ga wannan sigar ta yi daidai da wata siga Taka'ab ibn Ujra, Taka'ab ibn Ujra, to tana cikin musnad Imam Ahmad da sunan An-Nasa'i da Sharh Ma'ani al-Athar na Tahawi bi sanadin sahihin ala shart ash-shaykhain. To kaga wannan ma ya tabbata. Sannan banda shi akwai hadisin, akwai riwayar Abu Sa'id al-Khudri, wanda ita kuma Imam al-Bukhari da Nasa'i da Ahmad da Ibn Majah da Tahawi da su suka ruwaito ta. Insha Allahumma salli ala Muhammadin 'abdika wa rasulik kama sallaita ala ali Ibrahim, wa barik ala Muhammadin 'abdika wa rasulik wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Iyaka takina. Wannan sahihi ya ce tana cikin Sahih al-Bukhari da kuma Sunan An-Nasa'i da Musnad Imam Ahmad da Sunan Ibn Majah da Sharh Ma'ani al-Athar na Tahawi, Isma'il ibn Ishaq al-Qadi a cikin littafin sa Fadlus Salati ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma ya ruwaito wannan. Sannan sai ruwayar Abu Huraira, ita kuma yadda sigar take, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala wa ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Wannan Imam al-Tahawi a Sharh Ma'ani al-Athar da Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra ko kuma Amal al-Yawm wa al-Layla surwaitu ta da isnadi sahihi ala shart Muslim. Waɗannan su ne sigogin da suka fi kowace siga inganci, shin waɗanda aka ruwaito daga Annabi sallallahu alaihi wasallam. Wasu waɗanda suka karkasa sigogin suna rarraba su, saboda haka sai ga siga ɗaya ce da makasancewarsa ta zo a wannan lafazin da ƙari nan ba sai su maida ta guda biyu, to shi yasa sai su yi yawa, shi ne har aka kai su wannan guda 36. wasu kuma ba su ma inganta ba
na'am
su suna nan ibn al-qayyim a cikin jala'ul afham fi salati ala khair al-anam ya kakkawo su gaba daya
na'am
sai ya kawo su ya kana sahabbai ya kana tabi'ai ya kana kowa littafi ne wanda yake na keke ya shafi ya tattara abubuwa da yawa da suka danganci salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama bibi masa sai littafin al-qawl al-badi' na sahawi alayhi rahmatullah waɗannan littafai ne guda biyu waɗanda aka rubuta su akan abin da ya shafi salatin annabi sallallahu alaihi wasallama da sigoginsa da kuma abubuwan da suka shafi hukuncen da suke dangantaka da shi waɗannan su ne sigogin da aka rawaito wannan salati za mu ga a cikin jala'ul afham gabanin sa ibn taymiya alayhi rahmatullah a cikin littafin sa a cikin majmu'ul fatawa mujalladi na 22 shafi na 454 yayi magana akan salatul ibrahimiyya da kuma ambatan ibrahim wa ala ali ibrahim dukkanin su da shi ibn qayyim watakila shi yabi abin da ya gani daga wajen malamin sa ibn taymiya cewa babu sigar da tazo ta ambaci ibrahim wa ali ibrahim gaba daya wato ahadi sai dai a ambaci ali ibrahim amma ba za a ce ibrahim wa ala ali ibrahim cewa babu inda sigar ta zo da wannan to amma za mu ga a cikin sahih bukhari akwai ga kuma can a cikin musnad imam ahmad wannan shi ke nuna ma duk yadda mutum ya kai ga ilimi wani abin zai iya koya gare shi idan ya kore ya ce babu kuma an same shi a cikin fi asahhil kutubi ba a wani littafi can wanda yake lungu ba ko a cikin sahih bukhari sanan ga shi a cikin ruwayar Talha ibn Ubaidillah da muka ce tana daidai da sigar hadisin Ka'b ibn Ujra yana cikin musnad Imam Ahmad bi isnadin sahih ala shart muslim saboda haka wannan maganar kuskure ce wannan salati na annabi sallallahu alaihi wasallam za mu ga gashi yadda yake sahabbai sun yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam tambaya game da kaifiya ba game da ma'ana ba kalmar salat sanannen abu ne a wajensu sun san me salat take ne yana nufin addu'a don haka ba su jahilci me ake nufi da addu'a da salat da kalmar salat ba amma yaya za su yi masa wace irin addu'a za su yi masa shi yasa za mu ga tambayar su shi akan kaifiya ne sai su ce kad arafna kaifa nusallimu alayka tunda wani abu ne da tun da mantan suna yi masa tun kabanin ma'ayi umarni cewa sallimu alayhi wa sallimu taslima tun kafin wannan daman suna yi masa sallama suna sun gani da ce assalamu alayka ya rasulullah saboda haka wannan abin sun sanya ake yi to amma yanzu an ce ya ayyuhal ladina amanu sallu alayhi kuma salatu ya shi salatu shi kuma wace siga za su yi amfani da ita wajen yi masa sauraka za mu gan suna tambayar kaifa ne ba ma salatu alaika ba mahiyar suke tambayar ba kaifiyar suke tambayar yaya za su yi masa salati to shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai ya shiryar da su zuwa ga waɗannan sigogi daban-daban na salati gare shi yace qulu allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammad ku ce allah ya allah kai salati ga muhammadu da kuma iyalan Muhammad salatin Allah subhanahu wata'ala ga annabin sa sallallahu alaihi wa sallama shine yabo gare shi da girmama shi idan mu kuma muka yi masa salati to muna neman ƙarin girmama wannan da ƙarin yabon nan ga annabi sallallahu alaihi wa sallama wannan shine ma'anar salatin mu salatul lahi ala annabi sallallahu alaihi wa sallam shine sana'uhu alaihi wa ta'zimu Allah ya faɗi girman sa ya faɗi matsayin sa da kuma yaba masa shine salati salatin Allah ko wanda suka fassara shi da rahma cewa rahmar Allah yake nufi amma wannan kuskure ne saboda ayar cikin suratul baqara tana nuna cewa salati daban rahama daban malaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahma kaga rahama daban salati daban haka ba abu dai bane mafi ingancin abinda aka fada game da abin nan shine as-sana'u alaihi wa ta'zimuhu mu kuma idan muna neman matsayin muka yi masa salati to muna nema masa ziyada ne muna nema masa ƙari ne ba wai ba shi da shi bane Allah ya riga yayi masa sai dai mu nemi ƙari gare shi Allah kai masa ƙarin abinda kai masa a baya shine abinda muke nema masa baka salati da muke wa Annabi sallallahu alaihi wa sallam sani akan mu haƙƙi ne nashi akan mu mu yi masa wannan salatin sannan kuma mu kuma wani laifi ne da wata wato wani karamci na Ubangiji gare mu saboda yayin da zamu yi salatin mu ne zamu amfana sama da kowa saboda kai salati dai Allah ya maka goma kuma ka samu biyan bukatarka da falala daban-daban masu dimbin yawa da muka ce zamu ambata wannan darasi sai mu cinye darussa ba dai ba bi ba na ambatan falalar salati ga Annabi sallallahu alaihi wasallam to koda babu wata falala da zaka samu illa Ubangiji ya maka salati da kansa ai wannan kadai ya ishe ka sai man salla alayya wahidatan sallallahu alayhi biha ashran wanda duk ya mun salati dai Allah zai masa goma to kaga ko salatin ko ci akai kai dai Allah ya maka daya ai kai ma ba ka kwatanta naka da Allah to bare ya maka goma saboda me saboda alhasanatu bi ashri amsalha man jaa bil hasanati falahu ashru amsalha to aikin da kai na lada daya to za a dinka maka shi goma ne saboda kan kai salati daya Allah shi kuma zai maka goma saboda ka wannan karamci ne Ubangiji subhanahu wataala yayi mana da wata falalarsa da wata rahamarsa da ya har ya umarce mu masa salati amma shi Annabi sallallahu alaihi wasallam ya riga ya hayi tunda yana samun salatin Allah da na mala'iku inna allaha wa mala'ikatahu yusalluna ala nabi to dan mu ba mi ba sai me Allah da mala'iku sun yi masa ko mu yi ko kan mu yi ba za mu rage shi da komai ba ashe in muka yi kanmu muka yi wa kada ka rika gorantawa annabi kai masa salati na yi maka salati ya rasulullahi na a'a kai wa kanka dai saboda kai za ka mora abin Ubangiji kai zai yi wa to saboda ka sai ka tsaya ka bi ka ji abin da zai gaya maka kai masa biyayya ka kai azarbabi har ka ce kana da naka da yafi nashi to shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wannan haƙƙin sa ne akan mu mu masa wannan salati Allahumma salli ala Muhammad sai wa ala ali Muhammad da alayen Muhammad suwa ya ali Muhammad da al da ahl da abu ɗaya ne ana nufin makusantansa akwai ahlul baiti wanda sun hada da dukkan waɗanda suka fito daga gidan Banu Hashim musulmin su maza da mata musulmin da suka fito da gidan Banu Hashim Hashim mazansu da matansu sun shiga haka nan wanda suka fito daga gidan Abdul Muttalib duk su ma sun shiga gidan Muttalib kai Muttalib ibn Abdul Manaf shi ma su ma sun shiga saboda haka waɗannan su ne alayen Annabi sallallahu alaihi wa sallam Ali Ja'far, Ali Ali, Ali Aqil, Ali Abbas. Dan su ne alayen gidan Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa nahnu wa banu al-Muttalib shay'un wahid. Mu da su da abu ɗaya ne. Banu al-Muttalib su ma sun shiga cikin wannan matsayi na cewa su ma ahlul baiti ne. Haka nan matan Annabi sallallahu alaihi wasallam da ƴaƴansa duk sun shiga. Matan Annabi sallallahu alaihi wasallam sun shiga da aya ta karara ta shigar da su. Wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyyah al-ula wa aqimna as-salata wa atina az-zakata wa atina Allah wa rasulahu. Inna ma yuridu Allah li yudhhiba 'ankum ar-rijsa ahla al-bayti wa yutahhirakum tatheera wa dhkurna ma yutla fi buyutikunna. Saboda haka za mu ga Allah subhanahu wa ta'ala ya ambaci matan annabi sallallahu alaihi wasallama a cikin waɗannan ayoyi yake cewa ku zauna wa qarna fi buyutikunna ku zauna a gidajenku wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyati al-ula kada ku rika fita irin fita ta jahiliyyar farko ku caba kulliya ta baki da kikkiawar sutura ba irin yadda mata suke fita a jahiliyya ta farko sannan Allah subhanahu wataala cewa aqimus salata wa atina zakat ku tsayar da sallah ku bada zakka wa atina Allah wa rasula ku bi Allah da manzansa إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت. كوي الله ينا نفين يتفير مكودا كزان تاياكو يعلم وانا جدا. سيوسك تشيتوبا ماتن أكين فيبا. أما قانا تشيبو دادا شو يطهيركم تطهيرا يسألك كيكو سألك كيوا شو اذكرنا ما يتلى في بيوتكم نقولك اتنا أبندا أكي كران تاوى أكيدا دجوم من آيات الله والحكمة أيوين الله دي حكمة sai aka ce farkon ayar su ne amma tsakiya ba su bane karshen ta su ne kaga wannan gwaranci babu shi a alqur'ani wai saboda kawai an ce an kawo shi da sigar na miji an ce inna ma yuridullahu li yuzhiba ankum ar-rijsa ankum an ce ankum ba ce an kunna ba to ba su an fidda su tare da cewa ubangiji subhanahu wataala ya ambaci wannan saboda ahlul bait din ba su kadai bane ai maza ne da mata kuma nan za a fadi tunda ba su kadai ake so a tabbatar wa da falalar ba ana so a tabbatar wa da dukkan wani wanda zai shiga cikin ahlul bait to shi kuma ka'ida alqur'ani inda duk namiji da mace suka haɗu suka zo to ana rinjaye da jami'in namiji saboda ar-rijalu qawwamuna 'ala an-nisa saka sai a gabatar da dalmirin namiji akan abin nan dan saboda da an ce inna ma yuridullahu liyudhhiba ankunna to namiji ba zai shiga ba amma ka ce ankum mace da mun tana karkashin namiji to zaka ta shigo shi yasa zamu ga hatta a kissar annabi ibrahim alayhi salam lokacin da matarsa ta zo lokacin da mala'iku suka zo umratu qa'imatu fasakkat wajaha wa qalat ajuzuna qalu ata'jabina min amri llahi fi rahmatillahi wa barakatuhu alaykum ahla albayt alaykum wa kuta alayki ba nuna cewa gashi da ita ake magana mala'iku suke magana ata'jabina min amri llahi kina mamakin al'amarin Allah cewa kina tsohuwa ki haihu sai Allah ya ce mai gaba wa rahmatullahi wa barakatuhu alaykum sai aka dawo da zamirin saboda annabi ibrahim ya shiga da sauran zuriyarsa to amma saboda mukun nifi sai kawai wanda zai ce ai ba sai a tsare mata annabi ba za a sa su ba saboda samu dama ya ta tsine musu albarka saboda kamata annabi sallallahu alaihi wasallam suna cikin ta annabi ahlul bait ne kuma su ma an haramta musu sadaka duk wanda aka haramta musu sadaka ahlul bait ne shi yasa kamar da yazo cikin musannaf Abdul Razzaq Khalid ibn Sa'id al-Umawi ya aika wa da Nana Aisha sadaka ta saniya sai ta yi masa ta ce mu ahlul bait ba mu cin sadaka haka ta gaya masa ce mu ahlul bait ba mu cin sadaka ya nan sanadin su sahihi a cikin musannaf Abdul Razzaq to duk inda ali Muhammad yazo sai a yadda cewa matansa sun shiga amma in aka zo wajen irin falala sai a ce ba sa ciki annabi sallallahu alaihi wasallam yana addu'a Allah ya ce Allahumma ja'al quta ali Muhammadin rizqa kafafa rizqa ali Muhammadin kafafa ali Muhammad anan suwa yake nufi kin kansa shi da iyalansa san ce yin iyayansa kawai banda mata to haka in aka faɗi alim mutum na farko ya shiga iyalansa sun shiga matansa sun shiga to haka ali Muhammad anan duka danginsa sun shiga matansa sun shiga kama sallaita ala ali Ibrahim kamar da kai salati ga alayen Ibrahim alayhis salam yadda yake a wani guri kamar sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim to ko da an ambaci Ali Ibrahim din kamar yadda zamu zo mu gani a wasu ruwayoyi na gaba ba tare da an ambaci Ibrahim din ba to yana ciki domin da sanda aka faɗi alim mutum to shine na farko ce mutanen gida gidan wani to shi shine na farko cikin mutanen gida da sanda aka faɗa ce mutanen gidan wani ce a je a kai wa iyalan gidan wani to an kai banda kai har da kai kana ciki kai ne ma na farko da za a fara iba masa in wani romo ne a kai wa iyalan to kai za a fara ajiye wani aka kasan saboda iyalan mutum suna ciki shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa lokacin da Abu Aufa ya kai masa sadaka Allah subhanahu wataala ce khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alaihim inna salataka sakanu lahum lokacin da ya je kai masa sadakarsa shi Abu Aufa din Annabi sai ya ce Allahumma salli ala ali abi aufa bai ce Allahumma salli ala abi aufa ba duk da shi ya kai zakar saboda in yayi salati ala abi aufa ba dalle iyalan su shigo ba amma yace Allahumma salli ala ali abi aufa shi ya shigo ciki sai Annabi ce Allahumma salli ala ali abi aufa Allah al-Qur'an yana ce adkhilu ala fir'auna ashadda al-azab adkhilu ala fir'auna ayyuhum banda shi fir'auna shine farko ma shine a gaba yaqdumu qawmuhu yawm al-qiyamati fa awradahu bisa al-wird al-mawrud haka shine ma a gaba yadda Allah ce zai wuce gaba saboda kaga aka ce ala ala fulan wa laqad jaa ala fir'auna an-nuzur banda fir'auna hadda shi in ce gargadi yazo wa iyalan fir'auna shine na farko saboda kan aka faɗa alim mutum ko ba faɗe shi ba to ya shigo ciki shi ma domin mai gida shine kan gida wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim innaka hamidun majid anan malamai suna cewa a ka'idar larabci duk sanda aka ce za a yi kwatanci to al-mushabbah bihi aqwa min al-mushabbah bi wajhi shabah idan akwai abin da yasa ake kwatancen to duk sanda za a kawo wani abu a kwatanta shi da wani to shi wanda ake kwatancen da shi abin ya fi bayyana tare da shi ya fi ƙarfi tare da shi sama da wanda shi ake kwatancen idan za a ce wane fuskar ka tana haske kamar farin wata wanne ne ya fi haske farin wata ya fi haske ba fuskar ba ce wane abin nan kyauta ce da kai kamar ruwan sama wanne ya fi sama ruwan sama so koyaushe al-mushabbah bihi aqwa min al-mushabbah ce wane jarumta ne da shi kamar zaki karfi gare shi kamar zaki za su kara da zaki ne sai dai rike wani makami daga nesa don haka ba za a ɗauko wani abu ɗan jigari-jigari da aikwataccen da shi ba sai a rike mutum daraja alam tara anna saifa yanqusu qadrahu idha qila inna saifa amda min al-asa ka tashi kwatance ka rika cewa takobin nan yafi sandan nan kaifi ai ka kare takobi kwatanta shi sai ka kwatanta sandar da kake takobin to anan Annabi sallallahu alaihi wasallam ake roƙawa salati sai aka ce kamar salatin da aka yi wa Ibrahima da iyalansa kaga kenan a bisa ga waccan ka'ida salatin da yake tattare da Ibrahim da mutanansa ya fi kenan akan wanda za a yi wa Annabi sallallahu alaihi wasallam to anan ne malami suka samu iskali kowa ya take ƙoƙarin ya kawo abinda zai warware wannan surkuƙiya wajen an faɗi wajen ƙauli ya kai 14 amma dai mafi kyan abin da aka faɗa shi ne mai wasu malamai suka ce ana roƙawa Annabi sallallahu alaihi wasallam salati shi da iyalansa kamar yadda Allah subhanahu wataala ya yi salati ga Ibrahim da iyalan Ibrahim alaihi salam iyalan Ibrahim alaihi salam akwai annabawa da yawa a ciki shine abul anbiya yawancin annabawan banu isra'ila zurriyar sa ne ko amma iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam babu annabi ko daya saboda kaga babu wani cikin iyalan annabi sallallahu alaihi wasallam da zai samu martaba irin ta annabawa wanda kuma suna cikin zurriyar annabi Ibrahim alaihi salam to shikenan za a ebi abin da ya cancanta a basu daga cikin falalar da za a bawa waɗannan iyalan annabi ibrahim na abinna na salatin sauran da ya rage wa za a bawa da ba annabi sallallahu alaihi wasallam to sun fada haka wasu ka ce a to shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin ali ibrahim din shi saboda haka shi akwai shi anan akwai shi anan saboda haka ya ci anan kuma ya ci a can in ka hada nashi da nanan ya fada da kowa wannan biya mafi ce innaka hamidun majid dan kai ne shayego hamidun shayego majid mai girma allahumma barik ala muhammadin allah kai albarka ga muhammadu wa ala ali muhammad ya lan muhammad kama barakta ala ali ibrahima shi ma anan akwai ibrahim sanan ali ibrahima innaka hamidun majid albaraka shine annaba wa ziyada wato a ƙara maka cikin abin da aka baka sai Allah ya wa dukiyarka albarka ma'ana Allah ya ƙara maka ita fiye da yadda yake da ita shine ma'anar albaraka innaka hamidun majid lalle kai ne shayego kuma mai girma akwai abu to ƙara waye amma ba ibnu qayyim ya kawo ba yawa so shi daga wajensa ne mai aikin kuma ka'ida kai yasa saboda shi ibnu qayyim a gurinsa babu saboda ka ya karu waye da babu ne to amma ka zo ka ƙara masa to kuma ya zai je a ce yana cewa babu kuma gashi nan ya kawo sai a sa shi a kuma cikin wata sarƙaƙiyar kuma shi ma وفي الصحيحين أيضا عن أبي حميد السائل أنهم قالوا يا رسول الله كيف نصلي عليك قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذريته هذا ما تن النبي صلى الله عليه وسلم سنبتو سننذرية سا سوني يا إنسا دجيكو كنسا دسن شبو أنا ما تن النبي صلى الله عليه وسلم يا ما تقوم شاء يا يقوم قال الله yana biya bar tara dukkan su suna cikin wannan salati da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci to kaga a ci matan annabi sallallahu alaihi wasallam cikin su akwai na banza kuma a shar'anta mana mu rika masa salati irin wannan kaga ai abun ba zai yiwu ba a shar'ance saboda haka akwai hatsari kwarai da gaske ga akidar za ta saka matan annabi sallallahu alaihi wasallam a gaba musamman ma waɗanda ya fi su kamar Nana Aisha radiyallahu ta'ala anha na zaginta ana kafirta ta ana jifanta da manya-manyan maganganu munana abu shakka wani aqida ba ƙaramin muni gare ta ba duk zunubin da zaka je wa Allah da shi banda shirka to zai zo da sauki amma banda zunubin da ya shafi haƙƙin wasu bayan wannan ba yadda za a yi mutum ya samu sauki a nan duk wani zunubi tsakanin shi da Allah indai ba shirka ba ne to ubangiji subhanahu wataala zai iya gafarta masa shi amma kai ya je wa Allah subhanahu wataala yana ɗauke da haƙoƙi na bayansa kowane irin mutum ne ballantana kuma waɗannan tsarkakan bayan Allah da ba a taɓa yin irinsu ba in ka cire annabawa da manzanni suka fi tarihi kaka ba a taɓa yin mutane da suka kai su ba zaman mutum ya gina addininsa akan cin zarafinsu da zaginsu da ɓata su da musu ƙage da ƙazafi da yarfi iri-iri da neman wasu labarai na ƙarya ta tsatsuniyoyi don ya zage su da shi ce ba su suka yi kaza ba su a gabanka suka yi kana nan sanda suka yi ai haka aka ce waye ya ce duk wani labari yana iya ɗaukan ƙarya da gaskiya in ba maganar Allah da manzonsa ba kowane magana ta iya zama ƙarya tana iya zama gaskiya maganar Allah ce da manzonsa suke gaskiya sashe idan an ce wane ya yi kaza wane ya yi kaza sai ka tsaya a bincika a ji ai akwai hanyoyin tantance labari musamman ma waɗanda wato sanin hidimar da suka ƙaddamar wa musulunci ta riga ta gabata duniya ta san irin hidimar da suka yi wa musulunci to kaga ashe suka a janibinsu ba abu ne kankani ba da hada za ka yi saurin gaskatawa saboda a ce wasu can shaidanu ne da amince an san su shaidanun ne yanzu abin da aka ce maka Abu Jahal yayi ba ka tsaya kana bincike anya ka a cuta Abu Jahal a bincika ba ba kawai yayi sai duka ce la'anahu Allah saboda daman can a cikin lalatar ya taso kamar wanda ya taso yayi wa addinin musulunci hidima manyan ayyuka sannan a zo a bata shi a gaban ka kawai kai tsaye ka yadda ba tare da tsayawa kai bincike ka cewa eh wannan labarin gaskiya ne ko ba gaskiya bane hanyoyin tabbatar da labari mu a musulunci yana nan abu ne wanda an riga an san shi duk wani abin da zaka kawo to akwai hanyar da za a tantance gaskiyar sa ko ba gaskiya bane mu musulunci muna da wannan ma'aunin ta kila wasu addinai can da suka gurbace su suka rasa wannan ma'aunin amma mu ba mu rasa shi ba to haka kowace irin magana da za a ce an yi ta ko an wani aiki za a ce an aikata shi to akwai hanyar da za a tabbatarwa an yi ko ba a yi ba ce kamar sallaita ala ali ibrahim wa baraka ala muhammadin wa ala azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala ali ibrahim innaka hamidun majid sai riwayar abu mas'ud al-ansari wanda yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo wajen mu muna zaune a majalisin sa'd ibn ubada sai Bashir ibn Sa'd sai yake cewa Allah subhanahu wataala ya mana umarni maka salati ya rasulullah fa kaifa nusalli alayka to ya zama maka salatin to annabi yayi shiru bai ce da su komai ba wanda yake nuna cewa yana jiran wahayi daga Allah aka yi masa tambaya idan bai san abinda zai faɗa a lokacin ba to zai yi shiru irin wannan suna nan da yawa cikin hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam zaka ji sahabi yayi tambaya Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi shiru bai ce da shi komai ba wani lokaci sai an jima can kamar ma har an manta sai ya ce ina mai tambayan nan aina sa'i ya ce ina mai tambayan nan sai ce gani sai ce to kaza ne an sarka da yake nuna cewa ya samu wahayi a waje a lokacin to shine yayi shiru bai ƙara magana ba ganin shirin da suka ga yayi sai hankalinsu ya tashi ko tambayar ta bata masa raini saboda haka duk suka shiga cikin wani yanayi na damuwa hatta tamannaina annahu lam yasalu sai da muka rika jin ina ma bai wannan tambaya ba saboda su kana tsoron bacin ran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam can sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya musu ya ce qulu allahumma salli ala muhammadin da mun ce akwai annabiyul ummi wajen malik da tirmidhi da dalil wa ala ali muhammad kama sallaita ala ali ibrahim nan shi ma ali ibrahim ne babu abin da muka ce ali ibrahim kamar yadda muka ce ibrahim alayhi salam ya shigo ciki shine na farko mubarak ala muhammadin annabiyul ummi wa ala ali muhammad kama barakta ala ali ibrahim fil alamin innaka hamidum majid innaka hamidum majid kaina shaibu kuma mai girma wassalamu kama qad alimtum sallama kuma kamar yanda kuka sani a lokaci yayi za mu tsaya nan ne so karatu na gaba sai mu yi ta'aliki kadan akan wannan riwaya ta Ibn Majah sannan sai mu shiga babi na gaba babin istikhara to Allah subhanahu wataala abinda muka faɗa na daidai ba mu lada kuskure ubangiji ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.